a yayin da aka dawo fafatawa a fagen tamola na neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekarar 2018 da za a yi kasar Rasha jiya a yankin nahiyar Turai an gwabza ga kuma yadda ta kaya a wasannin kungiyar kwallon kafa ta kasar Azerbaijan ta sha kashi a hannun Czech Republic a gidan Azerbaijan inda Czech Republic ta doke ta kwallo 2-1 kasar Armenia kuma ta ji daɗi ba inda Poland ta bi ta har gida ta lallasa ta kwallo 6-1 kasar Ingila ta samu nasara da ƙyar hannun Slovenia da kwallo 1 ne ban kaushi Scotland ta doke Slovakia da kwallo 1 da babu sai Montenegro ta sha kashi a hannun Denmark da kwallo 1 ne ban kaushi Malta kuwa sun tashi 1-1 tsakanin su da Lithuania yayin da Northern Ireland suka sha kashi a hannun Germany da kwallo 3-0 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Romania ta doke Kazakhstan ne da kwallo 3-1 a yankin Amurka ta Kudu kuwa ajiyan kungiyar kwallon kafa ta Bolivia sun sulhunta 0-0 tsakanin su da Brazil sai Venezuela inda suka tashi babu ci tsakanin su da Uruguay yanda yankin na Asia ajiyan kungiyar kwallon kafa ta kasar Syria suka tashi 1-1 tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Australia a yau kuma za a gabza ne a sauran wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta kasar Georgia za su karbi hukuncin kasar Wales da misalin karfe 5 na yammaci a gobe Nigeria Spain kuwa za su fafata da Albania ne da misalin karfe 7:45 a gobe Nigeria kasar Turkiya kuwa za su karbi hukuncin Iceland ne sai Italy su fafata da Macedonia ya koko so ba su fafata da Ukraine sai Australia da Serbia kungiyar kwallon kafa ta Croatia za su karbi hukuncin tawagan Villa yayin da kungiyar kwallon kafa ta Ireland kuma za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Moldova a yankin Amurka ta Kudu kuwa a yau din kungiyar kwallon kafa ta Argentina sun sulhunta 0-0 tsakanin su da Peru sai Colombia ta sha kashi a hannun Paraguay da kwallo 2-1 Chile ta cilla kwallo 2 a ragar Ecuador da 1 yayin da idan muka dawo yankin nahiyar Afirka nan ma ana yau za a ci gaba da fafatawa a wasannin na neman shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya inda a yau din kasar Mali za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta kasar Ivory Coast a gobe idan Allah ya kai mu kasar Afirka ta Kudu ne za su fafata da Burkina Faso sai Uganda su karbi bakuncin Ghana Nigeria za ta marabci kungiyar kwallon kafa ta kasar Zambia ne kamar za su fafata da Algeria sai Guinea su karbi bakuncin Tunisia Libya kuwa za su farje gumi da RD Congo ne sai Cape Verde su fafata da Senegal Morocco za su karbi bakuncin Gabon ne a yanzu haka dai jimillan kasashe ta 10 ne suka samu tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi na shekara 2018 a kasar Rasha ga kuma sunayen kasashen da suka samu wannan nasarar samun tikiti akwai kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil sai kasar Germany da kasar Ingila akwai kungiyar kwallon kafa ta kasar Belgium da Iran sauran kungiyoyin kasashen kuwa sun hada da kungiyar kwallon kafa ta kasar Mexico sai Japan da Saudi Arabia sai Korea ta Kudu akwai kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar Rasha masu masaukin baki ya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.